buƙatar da majalisar wakilai ta yi wa babban sufetan 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya nemi gafarar gwamna Samuel Otonna Binuwe kan kalaman da majalisar ke ganin kaskanci ne ga gwamnan ba alamu zai iya yiwuwa kai tsaye. Don martani ya fito ne bayan gwamnan ya buƙaci babban sufetan ya yi murabus. Kalaman sun fito daga bakin kakakin 'yan sandan Moshood Jimo a yayin da muhawara ta yi zafi tsakaninsa da kakakin gwamnan Mr. Akase a shirin talabijin na Channel.
A great disservice to the Inspector General of Police and to the Nigerian Police Force for the governor to call for his resignation. The governor should resign first. And that is why we felt you don't join issue with a drawing man. Because if you are the Inspector General of Police, the Inspector General of Police,
let me have the
floor. Sai dai gwamnan ya yi murabus, ba babban su feto ba, kuma gwamnan tamkar wanda ruwa ya ciwo ne, in ji Jimo. Da aka yi kawo musayar kalamai har aka kusa dakatar da shirin da tafiya hutun rabin lokaci ba shiri. Babban su feto Ibrahim Idris ya sha nana ta cewa rundunar 'yan sandan na yin du'a mai yiwuwa don kwantar da fitina ba nuna bambanci ga kowane bangare.
Jami'an tsaro da police da sojoji da sauran jami'an tsaro nan mun amfani da su asset namu just to make sure that we provide security a duk kasar nan. Ai ne bi bai da fuska ai ko kuma ba addini ba. Duk wanda ya laifi ko musulmi ne ko bayarbe ne ko bahaushe ne zamu kama shi.
Ba mamaki gudun kan lamarin ya fadada ya sanya wani taron 'yan siyasa ya yanke shawarar marawa matakan shugaba Buhari baya don samun salama. Ga sakataren jam'iyyar UPN Abubakar Abdullahi Sokoto.
Jam'iyyu 31 ne muka duba yanayin da ke faruwa a Najeriya. Muna ganin cewa waɗansu 'yan siyasa ba su karatun tanatsu ba akan abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa. Ana kashe-kashe na mutane sannan a ce waɗannan sun damu da kwalishin, waɗannan sun damu da shugabanci kawai aka sa gaba, ba a sa gaba akan yadda ƙasa za ta zauna lafiya ba. Ko muna ganin idan babu zaman lafiya a ƙasa kowane irin nasara ba za a samu ba sai an samu zaman lafiya. Muka dage mu ga cewa lalle mun yi kokarin an samu zaman lafiya. Sabbin jam'iyyu da aka yi kuma muka jawo ra'ayinsu su san cewa fa ƙasar ce duk wanda ya zama shugaban ƙasa a Najeriya ta hannun jam'iyyar siyasa da gwamna da ɗan majalisa. Saboda haka muka ga cewa mu da uwayen waɗanda an zaɓa dole mu tsaya mu wa ƙasa alƙibla.
Ba mamaki tura sojoji yankunan rikicin makiya da manoma zai taimaka wajen dawo da doka da oda. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.